Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da sake haduwa a wani sabon shirin na
Abari ya huce
wanda masu iya magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani
lallan shugaba dare me sirrin zaman lafiya in ya zo ai zaman lafiya in ya ke ko a tashi sama lallan shugaba dare me sirrin zaman lafiya in ya zo ai zaman lafiya in ya ke ko a tashi sama Jalbari kambu te maka ai mulki ni ke ma ce ta Allah sannan shi ne hanyar halaka in ka yi adalci shugaba to Allah zai ya saka maka in ka zama mai san zuciya to Allah ba shi dafa maka adalcin nan a bayyane yake jama'alai su bude maka yi matalaka wanka hidima Allah ne zai ya dafa maka idan zaka bi dole hidima I haka bayan haka ba daidai bane haka dole ta sa ai haka kai amfani da karfin mulki ka manta ba ke dore maka don haka shugaba adali wannan baya bi dore jima lalle shugaba adali shi ne sirrin zaman lafiya talaka garin haguri mulki domin ka ake makarantun da ba abin zama wanda kake yi domin ta abin ki kai maka ho kake gidan shi sai da mai ma ito kai ko na ka afili yake in ya so zaka gani shi kawai in ya ki ba shi nan zai fake ya kake ta da jijiyar wuya akan wanda gudun ka yake duk sanda ka da bari gima wallahi kanka za ka fake dan Allah dan uwa talaka kare su kanka bar rigima lalle shugaba adali shi ne sirrin zaman lafiya talaka na son ci gaba shugaban nike da rigima tantin ka talaka in ka nema sai a ce ka da rigima shugaba in ya so adalci ya san duniyar da zai azama ya bi komai cikin matsalaha ba lalle ba a tashi sama in ka san zuciya ya bi to dole ne ya ja rigima to ko auna juwa gabanin mu na yanzu tara su ka gama san zuciya su ya bi adalci su wannan shi ne babban rigima sun fi ka son a zauna ƙalau bayan ka sun debo rigima bayan da za a kai na shugaba don shi ke da wuta da zuma talaka babu wata mafita shawara ta ka bar rigima lalle shugaba
jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da wannan lokacin
barka ka dai daulaya gida na jiki da karfin ki ne da safan nan
to ai yau na sha kofi ne
sai da haka
sai da haka kuma
tashuwar tsakan bature kenan
ne fa
to
barkamu da wannan lokacin mallam Usman
haka
yau muna da abubuwa daban-daban ko kaman yanda aka sani ranan juma'a ne ko
ranan 18 ga watan nan
ga watan nan an yi bikin cika shekara 100 na marigayi Nelson Mandela wanda da a ce yana raye a ranar 18 ga watan ne zai cika shekara 100 da haihuwa a duniya amma inda Allah ya daukar ranshi an yi bikin wanda manya-manya suka hadu wanda suka hada da tsohon shugaban Amurka Barack Obama
haka yake
an gudanar da bikin ne a babban birnin Johannesburg dake Afirka ta Kudu
haka kuma kin san wato ya dama yarasu yana shekaru 95 ne duniya kuma 1918 aka haife shi ranar 18 ga watan da yanzu yana nan
Yuli
to da yanzu 18 ga watan Yuli 2018 ya zama kamar inda kike sai shekara
dari jama'a zuwa dan anjima Usman na dauke da tarihin takaitaccen tarihin Mandela inda yake bayyana mana waye Mandela wane ne shi da kuma rawar da ya taka a rayuwar shi.
Haka to aje ga gaishe gaishe.
To kamun na garzaya shafukan mu na abota, bari na karanto wani sako da aka aika mana email din mu na wajen aiki, wanda sako ne da ya fito daga Yahaya da Na'azari, inda yake cewa salam masu gabatar da shirin a bari ya huce, Usman da Daula, da fatan kuna lafiya.
Lafiya lau, alaikum salam.
To muna cikin koshin lafiya malam Yahaya.
Mun gode.
Mun gode sosai, inda yake cewa gaisuwa ta zuwa ga Prince Tasi ibn Abdullah Azare da Shehu Adamu Rijau da Zainab Barista Chule Maskandare da kuma Yawa Lasani Takai.
Jihar Kano kenan.
Gari ne a Kano kenan Takai?
Eh, gari ne a Kano. Har aboki gari ne Isa Takai.
Aha, ba to ba. Ka san Kano ne makaranta, amma ban taba jin wannan sunan garin ba.
Sai a hankali.
Ai dai Kano na da girma, akwai fadi. Tumbin
giwa.
Ko da me ka zo an fika. Kana wanda bu.
Yawa, sun sayar sun sayar sun kyauta da shi.
Wannan ba da yamma
kenan. Hannuna gaisuwa, kafa na gaisuwa.
To sai sakon shi na ƙarshe yace gaisuwa alheri zuwa ga Barista Hassan Chule Maskandare, da fatan duk suna cikin koshin lafiya. To mun gode Mallam Yahaya. To bare na garzaya shafin mu na Facebook domin mika sakon gaisuwar mu na abari ya huce. Gaisuwar fatan alheri abari ya huce zuwa ga Abubakar Ahmad tare da Abdullahi S Idris. Fatan alheri mu na abari ya huce zuwa ga Musa Ahmadu Chule Kabanga, Allah sa na faɗi wannan sunan daidai. Gaisuwar fatan alherin abari ya huce zuwa ga Lawal Aminu tare da Sa'adatu Ahmad Sa'i da kuma Muhammad Salisu. Fatan alherin mu na abari ya huce zuwa ga Nafi'u Ibrahim tare da Muktar Muhammad da Adamu Deko Nasara. Gaisuwar abari ya huce zuwa ga Bashir M Hassan Rijau tare da Abdullahi Usman Keku da kuma Yusuf M Ramadan Megombawa. Gaisuwar fatan alherin abari ya huce zuwa ga Blama Bukar tare da Faisal Lawal da Fahad Shaibu Tima da kuma Usman Lawal. Fatan alherin abari ya huce zuwa ga Bashir Bafu da kuma Umar Adamu da Ibrahim Ma'azu Ibrahim. Gaisuwar fatan alherin abari ya huce zuwa ga Sani Haruna Hamza Zaria sai kuma Murtala Garba tare da Aliyu Isa Tahir. Gaisuwar fatan alherin abari ya huce zuwa ga Mahmud Ishaq da Alhaji Bala Tudun Wada Jambir. Fatan alherin abari ya huce zuwa ga Muhammad Ciza da Malam Sani Ibn Husaini. Sai da ƙarshe takardar da ke hannuna, fatan alherin zuwa ga Shu'aibu S Fada da Shehu Bashir Fulani. Gaisuwar fatan alherin abari ya huce zuwa ga Ayuba Dan Marka tare da Aminu Kano Mai da Garko da kuma Nura Abubakar da Musbahu Umar Kardi da Hassan Sarki, da fatan kun tashi cikin koshin lafiya.
To Allah ya sa, da fatan kuma sun ji. Eh, to ni ma bari in dan leka sakonnin da aka aika mana ta hanyar email. Iso Ndila Faki ya aika da sakon fatan alheri ga masu gabatar da wannan shiri na abari ya huce, sannan yace da Allah ku isar min da sakon gaisuwa ta zuwa ga Alhaji Bashir Faki da Gamban Alaska Faki da Yakubu Easy Faki da kuma Murtala Dan Faki da al'ummar garin jihar Fakin jihar Kaduna baki daya, da kuma al'ummar Hausawa mazauna garin Olade a jihar Osun baki dayan su. Sai gaisuwar fatan alherin abari ya huce daga Atahiru Hashimu garin Yarima karamar hukumar Gosal a Taraba. Yace gaisuwa da fatan alheri zuwa gare ku. Yace a gaisuwar mun da mutane kamar haka: Ahmed Babaili Radio Jalungo, sai kuma Goga Ishaka Waziri, da kuma Yusuf Mai Ragumi dan Kanda Kaduna, sai kuma Ishaka Mai Goro Wuryo Gasol a jihar Taraba, sai kuma Mukaila Jirgi Wuro Jam Gasol, da kuma Gurgu Mai Rariya Garba Shedi Bali.
To Malam Usman, Bali ne fa.
Oh, Bali. To yaka kika sani
jihar Taraba? Ka san can nayi bautan kasa na.
Oh, to shikenan.
Kuma akwai yayata da aure a
Nadiya Makamu. To sai kuma sakon gaisuwar Salifu Zakari yace dubun gaisuwa da fatan alheri zuwa gare ku Ahmad Kabara da Dole Salim, da fatan na same ku cikin koshin lafiya. Sakon ka ya same mu cikin koshin lafiya, kai ma muna fata ka raka same mu cikin koshin lafiyan da kanka. Sai kuma kamar yadda aka saba, ba mu dama yau za mu yi amfani da ita. Ina gaishe da ƴan uwana da aminan arziki kamar su Adamu Aliyu Gulle da Adam A Adam Gashuwa, da kuma Mutari Isufu da ke Maradi, da Adamu Shamuwa Mai Dawaki a Shikal, sai kuma Abdul Aziz Alasan Mai Shago a bakin tashar gidan Ramji. Da fatan za su ji haka, kuma ba zan manta da Abbasidi Mai Gilas ba a bakin tashar gidan Ramji. A ƙarshe da Jadi Wanzam a Tambarawa. To sakon Zakari Salifu gidan Ramji kenan daga jamhuriyar Nijar, da fatan kuma duk suna cikin koshin lafiya kuma sun ji.
Ya wani ya Allah, Kun ga za ka ni fawa mai tuwa ma da Allah.
To barkanmu da dawowa daga shakatawa da fatan kuma an ji dadin wannan waka.
To jama'a kamar yanda muka gaya muku daga farko zamu saka muku tarihin da Usman ya bada a takeice na waye Nelson Mandela. To ku biyo mu ku saurara waye wannan gwarzon wanda rawa ya taka a rayuwarsa.
Ana Firo Lilala dan kabilar Madiba a ƙauyen Mezo dake gabashin Cape a ranar 18 ga watan Yulin shekara 1918. Sunan mahaifiyarsa Nonkapi Naskeni, mahaifinsa kuma Nkosi Mandela wanda yake a matsayin babban mashawarcin sarkin al'ummar Thembo, wanda kuma mahaifin nasa ya rasu a lokacin Mandela yana shekaru 12 a duniya, inda kuma daga nan masarautar da mahaifinsa yayi aiki suka dauke shi a matsayin dan gida tare da renansa. Sannan Tororo Lilala yana yaro bisa ga labarin jarumtakar magabata yake da sha'awar bada tasu gudunmawar da za ta kawo yanci ga al'ummarsa game da bautar da ake musu. Yayi makarantar primary a Owonu, inda malamarsa Miss Dingane ta bashi suna Nelson, kasancewar al'adar makarantar ce ba wa yara ko kuma dalibai sunan mabiya addinin Krista, wato sunan Kristoci. Yayi karatunsa na karamar secondary a Clarkberry Boarding Institute, daga nan kuma ya kammala sakandarensa a wata fitacciyar makarantar secondary wadda aka fi sani da Wesleyan Secondary School. Mafiya yawancin manyan mutane kuma a kasar ita suka yi. Ya shiga jami'a mai suna University College of Fort Harry don yin digirinsa karami, wato ma'ana kamar diploma kenan. Amma kuma sai dai kashi bai samu karasawa ba sakamakon korarsa da aka yi bayan an kama shi da laifin zanga-zanga a cikin dalibai. Bayan ya dawo gida ne sakamakon wannan kora, abin ya bata wa sarkin masarautar Hakizeweni rai sosai, wanda hakan ya sa ya shirya aurar da Nelson Mandela tare da wani abokin wasansa Justice. To amma sai dai kawai aka ga matasan sun tsere zuwa birnin Johannesburg a shekara 1941, inda Mandela ya fara aiki a matsayin mai tsaron wata mahakar ma'adanai. To amma bayan haduwarsa da wani dillalin gidaje Walter Sisulu, sai ya gabatar da shi ga wata ma'aikatar lauyoyi masu zaman kansu mai suna Witkin Elderman Sigelski. Daga baya Nelson ya koma jami'ar da aka kore shi a baya, inda ya kammala karatun diplomarsa a fannin aikin lauya a shekara 1943. Daga nan kuma ya sake wucewa wata jami'ar mai suna Witwatersrand, ya kuma nemi yin karatu akan aikin lauya, amma sai dai nan ma din kash bai gama ba saboda tsananin talaucin da yake damun mutane a wannan lokacin musamman shi. Haka ya hakura a shekara 1952. Ya kuma fara karatun jami'ar London jim kadan bayan da aka daure shi a gidan yari a sakamakon kama shi da aka yi a shekara 1962, irin karatun nan da ake yi daga nesa, amma bai samu kammalawa ba. Sai kuma daga baya ya sami kammala karatunsa daga gidan yari din a jami'ar Afirka ta Kudu, ya kuma kammala karatun aikin lawyer, ya kuma kammala gab da yan watanni da suka rage masa ya bar gidan wakafi a shekara 1989 ya kammala, inda kuma ya karanci aikin lawyer. Nelson Mandela yayi aure da abokiyar wasan Walter wanda suka hadu din nan a baya, mai suna Evelyn Mays, wace kuma ma'aikaciyar jinya ce, har suna da ƴaƴa maza guda biyu, Thembi da Makagaso, sai kuma mata guda biyu inda tuntuni suka rasu tun suna jarirai. Auren su ya mutu a shekara 1958. Daga baya ya auri wata ma'aikaciyar taimakon al'umma mai suna Winnie Madikizela a shekara 1958 din, amma suka rabu a shekara 1996 bayan sun haifi ƴaƴa mata guda biyu, Zenani da Zindiswa. Dan talikin ya tsunduma a cikin harkar siyasa tun a shekara 1942, inda ya shiga jam'iyyar African National Congress a shekara 1944, inda kuma ya taimaka suka kafa reshen gwagwarmayar matasa a ƙarƙashin jam'iyyar ta ANC. Tun bayan gagarumin kamun da aka fara yi wa Mandela a ranar 5 ga watan Disambar 1955, wanda 'yan sandan mulkin mallaka suka kai samame aka kuma kakkame su, amma dai daga baya an sake shi a ranar 29 ga watan Maris din shekara 1961. Tun bayan wannan lokaci yake ta fama da kame da dauri, har dai daga ƙarshe ta kai ga yanke masa hukuncin daurin rai da rai a gidan maza, bayan tuhumarsa da laifin barin ƙasa da kuma yi wa 'yan mulkin mallaka bore tare da ingiza mai kan turuwa ga ma'aikatan gwamnati da masu zaman kansu domin bujirewa tsarin mulkin mallaka wanda yake nuna wariya ga launin fata. Daga ƙarshe dai an saki Nelson Mandela daga gidan yari a ranar 11 ga watan Fabrairun 1990, aka kuma zabe shi shugaban Afirka ta Kudu a shekara 1991. Sannan wa'adin mulki ɗayayyen rak ya kuma sauka akan karagar ba tare da amincewa da shawarorin da ake bashi na sake tsayawa wa'adi na biyu ba. A ranar 27 ga watan Afrilun shekara 1994 ya sami gagarumin lambar yabon nan ta zaman lafiya ta duniya da aka fi sani da Nobel Peace Prize, ya kuma rasu a ranar 5 ga watan Disambar shekarar 2013.
mu kai fice a duniya ne gaskiya boko kariya na ce kace kan ka za ka tambaya
wallahi za mu sha wuya mun so ko za mu daina shan wuya sai kun muke a kan gaba al'umma nan su mu je mu bibiya
ka shawara ga demu yan uwana ga yadda za mu yi ku zo mu hada kanmu yadda za ka addu'a za mu yi kar mu sake shugabanmu ni na ce sake baya yi
So duka nan shirin ya kammala sai mu sallama da masu sauraro saboda lokaci ba zai bar mu da fatan shugabannin Afirka daula za su yi ta koyi da irin wannan
halin wannan gwarzo kan sosai dan akai koyi da shi za a cimma abubuwa sosai da dama Allah ya ba su ikon yin koyi da su
amin amin to yanzu kan amadadin
daula Salim daga nan birnin Washington
Usman Ahmad Kabari ne yake cewa mu zama lafiya sai wani makon in Allah ya kai mu
ina kiran jama'a ku ba ni kunnan ku ina kira ne ni dan uwa nake mu ina kira al'umma ku ban tunanin ku ku dai sani cewa wanda kaza ce ta ku
yamma na kasar mu za mu yi kishi kai da mu kwanta kasar mu za mu yi duba
Allah.